yanzu ma ina tare da wani amateur golfer na Kano Golf Club. Me sunanka?
Sunana Adamu Saidu.
Wace shekara ya fara wannan wasa na golf?
Ni dai na shigo wannan gurin wasan golf a wajejen 99. Na fara da daukar jaka na wanda ake kira da kadi. Muna dan daukar jaka muna gunsu muna ganin abin da yake faruwa a tashi a dan ban wani abu.
Kai ka shigo fara wannan wasan na matsayin member?
A lokacin da na shiga na zama player member a lokacin na join din police. A 2003
ka shiga aikin police?
Na shiga aikin police matsayin constable kenan, jikara ta 2004 kenan. Okay, posting ina Kano daga Sokoto, ni da bangaren wasanni na bangaren yan sanda kenan. Kadlizin din mu da headquarter police command Kano state, kada nan bangaren golf section Ugabo da shine ugamu a lokacin shine Osi Sport.
Wannan shekara ka samu handicap kenan?
Na samu handicap a wannan shekarar. Ana fara da handicap 18.
Lalle kan yi karewa kenan, tunda ana fara da 28 kai ka fara da 18.
Saboda na yi kadi shine na fara da wannan handicap 18.
To zagoncin lokacin zuwa yanzu kana ga wasanni nawa ka buga kuma nawa kai nasara ciki?
Abu buga wasanni daban-daban, har na police game ma na yi winning gold medal da silver. Na farko wasanni da naje 2006 a Lagos, na yi winning din silver. Na je Port Harcourt nan ma na yi winning din gold da silver. Mun je Anambra nan ma na yi winning din silver a Anambra.
To an dawo na bangaren Kano Golf Club, na ka samu nasara?
Na samu nasara a Chites, wani wasa da Alhaji Habibu ya mana a nan Chites da Kitari Consult na ci wasa. Sannan ko banda irin kiti da ake buga na New Year ko kuma haka normal kiti da ake buga na karshen shekara ko kuma na karshen wata, duk wannan na winning a cikin su.
To shawara zaka ba wa matasa irin ka su zo su fara wannan wasa?
Gaskiya shawara da zan ba matasa, wannan wasa ne abu ne mai kyau. Dan gaskiya zaman da ake ci ma zo na ba shi bane, mutum ya tashi ya rungu motsa jikinsa. Dan mu yanzu wannan wasan gaskiya ba karamar rashin lafiya bace take kada mu a cikin wannan wasan. Wasan ne ya riga zauna a jikina ko da shi din da naje ina sashi a mind ina. Duk randa na zo na rike sandar, wallahi zaka ce kamar na dade ina yi dama.
Shin ga wannan wasan yanzu tunda kai kana matsakaicin handicap, me yafi baka wahala a wasan?
Dan abun da yake dan bani wahala wanzu mun short game ne. Kamar dan nan kusa-kusa in buga ball ta je mun inda nake so bakin rami kenan. Shine dai ke dan bani wahala. Shi ma amma alhamdulillah yanzu na dan fara gano shi.
Ke muna godiya.
Yawa godiya nake.
Musa Abdul Wala daga filin wasan golf na Kano Golf Club.